sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki miki kawo muku wannan shirin na yau ranar Juma'a 28 ga watan Agusta na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaba Donald Trump ya amince ya sake wa jam'iyyar Republican takara a karo na biyu. Fahukaciyar guguwar Laura wacce ta sauka a tekun jihar Louisiana ta Amurka a matsayin mai ƙarfi a mataki na hudu, ta rage ƙarfi zuwa guguwa mara ƙarfi amma har yanzu tana da hatsari sosai da kuma yiwuwar yin kisa. Jami'an adawa da dama a Tanzania sun yi zargin cewa an hana ɗaruruwan 'yan takarar su shiga cikin babban zaɓe da za a gudanar ranar 28 ga watan Oktoba.
Kanin labarin kenan aka saurara. A daren jiya Alhamis ne a nan Amurka, shugaba Donald Trump ya rufe babban taron jam'iyyar Republican da jawabi ga Amurkawa.
I stand before you tonight, honored by your support, proud of the extraordinary progress we have made together over the last four incredible years.
A Najeriya kuwa, gwamnan jihar Kano ya ce idan layi ya zo kansa zai sa hannu don tabbatar da hukuncin kisa ga wanda kotun musulunci ta samu da laifin ɓatanci ga fiyayyen halitta.
Wannan kes idan ya je kotun koli ta tabbatar, gwamnan jihar Kano ba zai ɓata lokaci ba zai sa hannu sannan.
Sannan ko muna tafa da shirin da ɗan gari. Wanda gidajen rediyon da ke abota da muryar Amurka ke kawo mana sai kuma nasihar Juma'a daga malamai. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Attajirin nan mai harkar gidaje kuma mai gabatar da shirin gidan talabijin Donald Trump, wanda a lokutan baya da yawa daga cikin masu jefa ƙuri'a suke kallonsa a matsayin wani wanda ba a sani ba a siyasa. Lokacin da ya fito takarar shugaban kasa 2016, wanda aka ce za a iya kasadar tsaye da shi takara, duk da cewa masu sharhi da binciken jin ra'ayoyin jama'a suka hakikance cewa zai faɗi zaben shugaban kasa. Amma Trump ya lashe zaben da ya kada Hillary Clinton 'yar jam'iyyar Democrat, kuma yanzu ya sake dawowa neman wani wa'adin mulki. A matsayinsa na shugaban kasa mai ci, ya amince ya sake yi wa jam'iyyar Republican takara a wa'adi na biyu, tare da gabatar da jawabi daga fadar White House, inda bayan jawabin aka yi ta wasan wuta.
I stand before you tonight, honored by your support, proud of the extraordinary progress we have made together over the last four incredible years, and brimming with confidence in the bright future we will build for America over the next four years.
Ya ce, na tsaya a wannan dare a gabanku ne da jin daɗin goyon bayan da kuka bani. Na alfahari da irin ci gaba da muka samu a cikin shekaru hudu da suka gabata, kuma ina fatan za mu ci gaba da gina Amurka a cikin shekaru hudu masu zuwa. Trump ya ce zai sake dawo da tattalin arzikin Amurka, wanda shi ne mafi girma a duniya, idan masu jefa ƙuri'a suka amince ya ci gaba da zama a fadar White House. Trump ya yi alƙawarin cewa mun yi da farko, kuma yanzu ma za mu sake yi, sannan wannan lokaci za mu ƙarasa aikin. Mahaukaciyar guguwar Laura wacce ta sauka a tekun jihar Louisiana ta Amurka a matsayin mai ƙarfi a mataki na hudu, ta rage ƙarfi zuwa guguwa mara ƙarfi, amma har yanzu tana da hatsari sosai da kuma yiwuwar yin kisa. Da zuwa jiya Alhamis da rana, Laura ta sauka a tsakiyar gabashin garin Shreveport na jihar Louisiana tare da iska mai ƙarfin tafiyar kilomita 100 a sa'a guda. Ana tsammanin saukar ruwan sama da zai kai santimita 46 a sassan jihohin Louisiana da Arkansas. Akwai kuma yiwuwar fuskantar mahaukaciyar guguwa. Aƙalla mutum hudu ne aka bada rahoton sun mutu da ke da alaƙa da guguwar. Fiye da mutum 700 a jihohin Texas da Louisiana ba su da wutar lantarki. Kana ta lalata gidaje da dama da kuma shaguna. Sai dai shugaban hukumar bada agajin gaggawa na Amurka Peter Geno ya ce barnar da guguwar ta yi bai kai abin da aka yi tsammani ba. A jihar Alhamis, Geno da wasu suka yi wa shugaban ƙasa Donald Trump bayani a headquarter FEMA da ke Washington. Tuni dai Trump ya ayyana dokar ta ɓaci a jihohin Louisiana, Texas da Arkansas. Kana ya ce yana shirin kai ziyara a ƙarshen wannan makon. A jihar Alhamis, garin Kenosha na jihar Wisconsin da ke tsakiyar yammacin Amurka, al'amura sun ci gaba da lafawa bayan da aka shafa daren farko ana zanga-zangar lumana tun lokacin da aka harba Jacob Blake ba amurke baƙar fata ranar Lahadi. Masu zanga-zangar sun nuna alamar kwantar da hankali ranar Laraba, bayan tashin hankalin da aka samu a daren da ya gabata lokacin da 'yan sanda suka ce wani yaro ɗan shekara 17 daga makwabciyar jihar Illinois shi ne ya kashe masu zanga-zanga biyu da kuma raunata wani. An kama yaron a ranar Laraba. Ba a ga gungun mutane ɗauke da makamai da suke ta yawo a tituna ba a daren ranar Laraba. Kuma masu zanga-zangar sun tsaya a gaban ginin kotun tarayya, inda masu zanga-zangar da 'yan sanda suka yi fito-na-fito da farko. Masu zanga-zangar sun ziyarci inda aka raunata da kuma kashe masu zanga-zangar a ranar Talata, suka yi addu'a da kuma ajiye furanni. Dijon Span ya ce ya shiga zanga-zangar ne don ya yi ta'aziyya da ɗaya daga cikin mutanen da aka kashe. Ba zan sake yadda da wannan ba nan gaba, Span ya ce ba zan zauna kawai kuma na ga abokina ya mutu ba.
To kafin Hafiz ya sake dawowa da wasu ƙarin labaran, za mu duba batun siyasar Amurka, inda a daren jiya Alhamis ne jam'iyyar Republican ta kawo ƙarshen babban tarenta na ƙasa, tare da tabbatarwa shugaban ƙasa Donald Trump tikitin tsayawa takara a wa'adi na biyu. Game da jawabin da shugaba Trump ya yi wa Amurkawa a daren na jiya, na tattauna da abokin aikin Ibrahim Ka'almasi Garba.
To Malam Ibrahim, a daren jiya dai shugaban ƙasa Donald Trump ya karbi tikitin zama dan takarar jam'iyyar Republican a wa'adi na biyu. To ya jawabinsa ya karkata a wannan rana?
Eh to Malam Sarfilu, kamar yadda ka sani, kafin ma shi wanda aka zaba a matsayin dan takarar shugaban ƙasa ya nasa jawabin yawanci akan gabatar da jawaban wasu da ake ganin jawabansu za su taimaka ma jama'iyyar ka samu karbuwa. Da haka nan an gabatar da jawabai iri-iri tun ma kafin a zo ga shi Trump ɗin, musamman baƙaƙe da mata, wanda na ɗaya daga cikin dabarun da jam'iyyar ta yi tun lokacin da aka fara wannan babban taron. To idan mun zo ga shi malugun tafiya gaba Donald Trump, wato Malam Sarfilu, da wajen ƙarfe kusan 9:30 sauran minti 7 ya shigo nan dandalin da jama'a su kallara, duk da ana wannan batu na corona, mutane sun taru sosai a fadar shugaban Amurka ta White House. Nan ya shigo da matarsa Melania, ya fara da mika gaisuwa ga waɗanda mahaukaciyar guguwar nan ta Laura ta addaba. Sannan ya ce ina mai matuƙar amincewa da zaben da aka mun a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa.
Wato ya amsa kenan, ya karɓi goren gayyatar
kwarai kuwa a hukumance. To kaga nan ne kuma wato kusan ƙarshen kusan komai kenan, duk wani abu da ya gabata da aka yi kuma ya biyo bayan wannan ne.
To Malam Ibrahim, kamar a zaben, wato a yakin zabensa na farko da ya neman tsaya takara wa'adi na farko, akwai wasu batutuwa da ya kawo wa jama'a Amurkawa ya nuna musu dalilin da ya sa su zaɓe shi, kamar gina bango da sauran abubuwa. To shi wani sako ya yi wannan karan?
Ya lashaka ya taɓo abubuwa irin wannan, har ya ce za mu sake gina tattalin arzikin Amurka ya yi ƙarfi kamar yadda ya yi ƙarfi kafin aka samu matsala, wato yana nufin cutar corona kenan. Ka san gabanin nan an ce tattalin arzikin ya kai ga yadda ma ba a taɓa gani ba a tarihin baya-bayan nan na ƙasar. Kuma ya ce za mu ci gaba da kare Amurka. Sannan ya ce Amurka fitila ce ta duniya baki ɗaya, ba ma wata matsala ba ce, a'a, fitila ce ta duniya baki ɗaya. Da ya zo kan cutar corona, sai ya ce duniya ta gamu da wani irin babban bala'i na zamani, ma'ana cutar corona kenan. Sai ya ce amma da yardar Allah kwanan nan za a samu magani. Sannan ya ce yayin 'yan Democrat za su iya gina Amurka bayan ku suna ta ƙoƙarin rusa ƙasar, ma'ana tashe-tashen kulawa da ake da sauransu. Har ya ba da misalai da abubuwan da ke faruwa, da ya ce hakan ba wata niyya ba ce ta gina ƙasa, sai dai rusawa.
To Malam Ibrahim, mun gode ƙwarai da gaske.
Mun gode sosai, ɗanban Iro.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da sauran labaran duniya.
Fadar White House da 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat ba su samu wani ci gaba ba a jiya Alhamis kan kuɗin tallafi na coronavirus yayin da tattaunawar ta cije na tsawon makonni, yayin da tallafin kuɗi na miliyoyin Amurka marasa aikin yi zai kare. Kakakin majalisar wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta ce tattaunawar ta waya a jiya Alhamis tare da shugaban ma'aikatan Fadar White House Mark Meadow ya bayyana karar cewa Fadar White House ta ci gaba da watsi da bukatun Amurkawa. Kamar yadda rikicin coronavirus ya shafi rayuwa da rayukan mutane, Pelosi da shugaban 'yan Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer sun gana da sakataren baitulmanin Amurka Stephen Mnuchin da Meadow a ƙarshen watan Yuli, dab da lokacin da tallafin marasa aikin yi na tarayya $600 da ake ba miliyoyin Amurkawa da suka rasa aikin yi saboda annobar coronavirus sai kare. A lokacin da yake mayar da martani kan matsayin tattaunawa da Pelosi da jaridar Politico a ranar Talata, Meadow ya ce ina ji a kaɗaice tana cewa tana son yarjejeniyar, amma a fili ta ce tana son yarjejeniyar, amma idan ya zo wajen aiki tare da 'yan Republican da gwamnati ba ma ganin tana taka rawar gani. Jam'iyyun adawa da dama a Tanzania sun yi zargin cewa an hana ɗaruruwan 'yan takararsu su shiga cikin babban zaben da za a gudanar ranar 28 ga watan Oktoba. Jami'in sun yi kira da hukumar zaɓe ta magance koken nasu wanda suka mika a hukumance, bayan da ƙananan jami'an zaɓe suka cire 'yan takarar majalisa da kansiloli da dama daga jami'in adawa daga bisani jami'a mai mulki ta juyin juya hali wacce aka fi sani a matsayin chama-chama mapinduzi. Mataimakin sakatare janar na babbar jami'ar adawa Chadima Benson Kigela ya ce 'yan takarar majalisar dokoki 57 da kansiloli 642 aka hana shiga zaben ya zuwa jiya Alhamis. Kela ya bada labarin ɗan takara guda ɗaya wanda ya nemi fam na ɗaukaka kara, maimakon haka sai jami'in zaben ya rufe ofishin ya yi tafiyarsa. Ɗan takarar ya jira jami'in duka yinin amma bai dawo ba.
Labarin duniya kenan aka sara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Idan muka leƙa Najeriya kuwa, gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce zai sa hannu domin tabbatar da hukuncin kisa ga Sharifi Yahaya Aminu, matashi ɗan shekaru 22 da kotun shari'ar Musulunci ta yanke hukuncin kisa saboda samunsa da kalaman ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kimanin makonni 3 da suka gabata. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Gabanin bayyana wannan matsaya sai da gwamnan na Kano ya gudanar da taron tuntuɓa da malamai, lauyoyi da shugabannin hukumomin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki, inda suka yi tsokaci daban-daban dangane da hukuncin da kotun ta yanke a kan matashi Sharif Yahaya Aminu.
Ni dai fahimta ta, kuma abin da nake ba mai girma zaben gwamnan jihar Kano shawara da gwamnatinsa a zartar wa wannan yaro hukunci saboda ƙara kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ƙara kare addinin Musulunci.
Sheikh Nasir Adam kenan shugaban kungiyar limaman masallatan Juma'a a jihar Kano. Shi kuwa Malam Usman Yusuf Makwarari na cewa
irin wannan hukunci wallahi ana sakace da shi, shi ne abin da ke tabarbarewa har sai inda za a sa gaba. Ba za ka ne girma gwamna kan ka ji tsoron komai, Allah da ka sa shi zai kare ka. A zartar da hukuncin a kuma yi shi a bayyane da kowa zai gani, yi zama tsawa. Ba abu ne na koye-koye ba, abu ne na Al-Qur'ani, abu ne na hadisi.
To amma Sheikh Abdullahi Pakistan tsokaci ya yi game da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
In an taɓa haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in yana raye to in yace ina ya fi magana ta gari, amma yanzu da yake Allah ya riga ya karɓi ransa ba wanda ya isa ya yafe taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yanzu manzon Allah mu muka rage wanda za mu kare masa haƙƙinsa.
Shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano barista Aminu Gadanya ya ce kungiyar su ta gamsu da yadda alƙalin kotun shari'ar Musuluncin ta Kano ya yi la'akari da dokokin ƙasa Najeriya wajen yanke hukuncin.
Magana ake ta doka, wannan kotu da ake doka ce ta kafa, kuma doka ce ta ba ta huri, kuma shi wanda ake hukuncin musulmi wanda kuma shi wannan kotu tana da huriya. sannan kuma an ba shi dama da an saurare shi daga ƙarshe alƙali a fahimtarsa ya ga cewa mutumin da ya yi laifi kuma ya yi wa hukunci. To duk ƙa'idar da ya kamata a bi ta doka an bi ta. Saboda haka muna goyon baya wannan hukuncin da aka yi 100%.
Bayan sauraron kalamai da jawabai daga malamai da sauran masana shari'a da dokokin ƙasa, gwamnan na Kano ya ce
wannan case idan ya je kotun koli, kotun koli ta tabbatar, gwamnan jihar Kano ba zai ɓata lokaci ba, zai sa hannu a kan nan. Na biyu, idan wannan wanda aka yankewa hukuncin kisa har kwanakin nan suka yi cika bai ɗaukaka ƙara ba, to gwamna ko hukunci ne ba zai ƙara ba, zai sa hannu domin a je a aiwatar da wannan shari'a.
Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da alƙalan binciken wata ƙungiya mai zaman kanta a Kano da ta gudanar a kimanin shekaru biyu baya ke nuna cewa fiye da ɗaurarru 100 ne ke jiran zartar da hukuncin kisa bayan kotuna daban-daban sun yanke musu hukuncin kisan a lokuta mabambanta. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaishe da Mahmud Ibrahim Kwari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 46, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yake kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Shirin da dan gari an tanaje shi ne domin binciko garuruwa masu tarihi. Shiri ne na kawance tsakanin muryar Amurka da gidan rediyon Vision FM. Shirin ya kai ziyara a garin Zakka, ɗaya daga cikin garuruwan karamar hukumar Safana ta jihar Katsina. Abdulrahman Kabir Jani ne ɗauke da shirin.
Daulata Abdullahi mata zuwa ga mazan ku a daure a ilimin zamani.
Zakka gari ne da ke da ababen mamaki da ban sha'awa da kuma daɗaɗɗen tarihi. Kasancewarsa ɗaya daga cikin garuruwa biyar wanda su ne Katsina a da. Wani irin tarihi ne Zakka ke da shi? Ko an taɓa cin Zakka da yaƙi? To domin jin asalin wannan gari na Zakka, ga Alhaji Yawala Muhammad Zakka, wato autan gatarin Katsina, hakimin Zakka, masanin garin da kewaye.
Shi Zakka tsohon gari ne gaskiya. Sunan nata ma Zakkai ya samo asali daga Gano Amina da aka gina Katsina. Bayan an gina Katsina, sarkin Katsina Ibrahim Marema shi je gina Zakka a matsayin al'ada ta da. Ya fidda Zakka daga tubulin da aka hada Katsina ya gina Zakka. Wannan koha da ka gani seven gates na Katsina, haka koha bakwai ce Zakka. Za su akwai kohar gabas, akwai kohar yamma, akwai kohar kudu, akwai kohar arewa, akwai kohar yara, akwai kohar marema. Shi Ibrahim Maremawa kuma akwai tafkin Maremawa duk ya samu asali daga sarkin Katsina Ibrahim Maremawa. Yadda tarihi ya gwada mamu a lokacin nan, Katsina ita gaba ɗayanta lokacin nan gari biyar ce. Durbin ta kushe yi, Katsina, Zakka, Gozaki, Maska, kaji Katsina. Wannan su ne Katsina da duk garin da ha gani ya bullo su da ruwan zaki. A zargin da muka yi, ya gina Zakka ne domin duk wanda ya ga inda ha gina Zakka ya san akwai abin da ya shafi bakari na yaki. Babba hanya take take kai ka Zamfara, su ka kasan ba ita iyaka ta Zamfara, binnin magaji iyaka muke da Illela kasan. So ta zama kamar tsakiya ce, kuma da tarihi gudawan mu ita Zakka. Gaba ka tsara ce mata ane mata kirari da Zakka garin na Kubau. Zuri'a shi nana. Kuma idan ka je Kubau, the same people da za ka gani ba su tsaga biyu a Kubau su za ka gani Zakka. To ai haka ya gwada muku cewa daga ce ta dangin su. Shi ake yi na Kubau. Zakka shi ake kira Aliga da kahota. Kuma akwai tsahin gidajenta har yanzu suna nan mutanen garin. Kabilu na farko dai akwai Haɓi, akwai Hilani, akwai Buzayi. Haɗin ka an ce ma Haɓi, ai kaga an ce ma Bakatsi ne, sun masu bille. to akwai zakka su ne asalinta ba.
To menene abinda ya bambanta garin na zakka da sauran garuruwa da ke makwabtaka da garin? Tambayar da Alhaji Yawala ya ansa da cewa
kaga yanzu kasar zakka mun rogo gidan kani da wuya za ka ga yaran mu sun hita yanzu da ka je zakka yanzu duk ilahirinci da waki wannan korama tun daga nan baki hanyar kora haka dangana da hanyar wurma za ka numar rani yake wato lokacin da an taho ana yaki tun tana dan karamin mutum girma ba an kawo mu zakka hari daga birnin Tsabri. Tsabri ta cikin dajin rubu. Mahayin da ya taho, zarakin da ya taho yakin lokacin da zo shi da waki ruwa ya kawo. To kasan mutanen da tsaye-tsaye su. Ya dubu yayi al'adar shi sai ce a hada. To ba su ba da wakin. Sai ake ce mace ci da waki. Akwai wani albin alajabi a zakka. Muhimmai guda uku. Akwai dutsen bore. Shi wannan dutse ya dauki da abubuwa da yawa. Fiye da irin tunanin mutum. Tunda abinda muke zargi wannan macijiyar ke zagaye zakka in za a yi yaki da ita sai da tarihi guda mu cikin wannan dutse take za ta fito zagaye garin kai mutunan da har yanzu mu ba mu san inda yake ba tarihi guda mu wannan ya bi ta ya ce sai ya ga tsawonta har inda muke bai dawo ana ce mishi malam sanda.
To ko akwai wani abu da yake zama kalubale ga garin na zakka a wannan lokaci?
To abu biyu ne muhimmi tsaro da rashin hanya in dai har za a fahimci garin nan da suka kawo Katsina kuma duk jihar Katsina duk hakimin da ka sani yana da kwalta banda zakka kakaf zakka ce kadai kwalta ba to duk hakimin da ke jihar Katsina zakka ce kawai ta da kwalta kuma za a ce a taka kwalta a taya zakka babu sai tsaro mutanen mu nan cikin garin nan sun baro zakka dole ba ta sanuwa. Allah muke roƙo ka mu karshen ta ita kuma gwamnati ta tashi tsaye sulhun da aka yi a sake zuwa a tuntuɓi mutanen nan akwai wanda ba su sulhun ba.
Menene hukumomi suke yi domin share ma mutanen wannan yanki hawayensu musamman bangaren tsaro kamar yadda Yawala Zakka ya bayyana? SP Gambo Isa shine kakakin jan yan sanda na jihar Katsina.
Yan sanda suka je wurin operation Fufada suka fatattaki waɗannan mutane a yayin da suke kokarin gudu saboda bakin cikin abin da aka yi musu sun je za su yi sata ba su yi nasara ba sun zo wannan kwatar mai suka tarar da waɗannan yara sun kwanta kuma da ya tashi suna harbarban su a rashashi ya same shi amma ba wai sun kai hari ba ne karamin hukumar Safana ko Zakka ko wani abu. Kar ka manta Inspector General of Police Muhammad Adamu Abubakar shi da kansa ya zo ya kaddamar da wani operation da ake ce masa Fufada kuma Fufada nan ba janye shi aka yi ba don saboda an ce ana maganar tattaunawa. Mutum ɗaya, bindiga ɗaya, mota ɗaya, jirgin sama kwaya ɗaya ba mu cire daga cikin wannan daji ba. Kawai mun tsagaita wuta ne saboda an ba mu umarni mu tsagaita mu ga abin da hali zai yi. Saboda haka duk wanda ya ce wani kula za mu ce masa shas.
Kakakin rundunar 'yan sanda kenan ta jihar Katsina SP Gambo Isa. Da wannan ne kuma shirin zai ɗiga aya. A madadin wanda ya taimaka wajen haɗa shirin Ibrahim Yunusa Dusan ma sai gidan rediyon murya Amurka da kawa Vision FM. Abdraman Kabir Jani ke ban kwana da ku.
Madalla yanzu kuma lokaci ne za mu kawo muku nasihar Juma'a.
Sunana Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar jama'atu Izalati Media, mai kamata suna ta tarayyar Nigeria.
Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsani ila yaumiddin. Allah madaukakin sarki ya saukar da wani aya a cikin Alkur'ani mai girma da yake nuna muhimmancin komawa zuwa ga Allah da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Allah ya ce qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Qul ga ya musu ya ku bayina da kuka toza ta rayuwarku kuka yi laifi kuka yi abin da kuka yi wanda Allah baya so to kar ku ɗebe tsammani gaban rahmar Allah. Allah yana gafarta zunubai baki da kenan. Malamai su kwadaitar wurin atuba dobi yadda ta'addanci yayyawa, yadda zubda jini yayyawa, yadda sace-sacen mutane yayyawa, abubuwa iri-iri Allah ya jarrabe mu da shi a wannan ƙasa. Masu yin wannan laifin a yi ta musu nasiha ana karanta musu ayoyin Alkur'ani kar su ɗebe tsammani gaban rahmar Allah su tuba. In sun tuba Allah zai gafarta musu. Waɗanda kuma suke taimaka musu wurin aikata wannan zunubin su ma su tuba su koma zuwa ga Allah. Malamai su dage da addu'o'i. In waɗannan mutane ba masu shiriya bane sun maida abin sana'a za su tozata al'umma musulmi su hana mu zaman lafiya to Allah ya mana maganin su. A sanya cikin addu'o'i da karatun alqur'ani da alqunut kasan nan na bukatun irin wannan sannan a jawo hankalin mawadata akwai masu rauni cikin al'ummar musulmi kenan ka gane gidan manzon Allah wata rana sai da aka yi wata biyu ba a kunna wuta an daura abinci a gidan manzon Allah ba Aisha tace babu abin da ake ci a gidan manzon Allah sai bakin ruwa da dabino kenan akwai talakan da zai yi wata guda bai girki so uku a rana ba
To Allah ya saka malam da alkhairin sa. Da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeice.
Tajirin nan mai harkar gidaje kuma mai gabatar da shirin gidan talabijin Donald Trump wanda a lokutan baya da yawa daga cikin masu jefa ƙuri'a suke kallon sa a matsayin wani wanda ba a sani ba a siyasa lokacin da ya fito takarar shugaban ƙasa a 2016 wanda aka ce za a iya kasadar tsayi da shi takara. Duk da cewa masu sharhi da binciken jin ra'ayoyin jama'a suka hakikance cewa zai fadi zaben shugaban kasa amma Trump ya lashe zaben da ya kada Hillary Clinton yar jam'iyyar Democrat kuma yanzu ya sake dawowa neman wani wa'adin mulki mahaukaciyar guguwar Laura wacce ta sauka a tekun jihar Louisiana ta Amurka a matsayin mai karfi a mataki na hudu ta rage karfi zuwa guguwa mara karfi amma har yanzu tana da hadari sosai da kuma yuwar yin kisa yanzu a jiya Alhamis da rana Laura ta sauka a tsakiyar gabashin garin Shreveport na jihar Louisiana tare da iska mai karfin tafiyar kilomita 100 a sa'a guda. Ana tsammanin saukar ruwan sama da zai kai santimita 46 a sassan jihohin Louisiana da Arkansas. Akwai kuma yuwar fuskantar mahaukaciyar guguwa. A jiya Alhamis garin Kenosha na jihar Wisconsin da ke tsakiyar yammacin Amurka al'amura sun ci gaba da lafawa. Bayan da aka shafa daren farko ana zanga-zangar lumana tun lokacin da aka harba Jacob Blake ba amurke bakar fata ranar Lahadi masu zanga-zangar sun nuna alamar kwantar da hankali ranar Laraba bayan tashin hankalin da aka samu a daren da ya gabata lokacin da 'yan sanda suka ce wani yaro dan shekara 17 daga makwabciyar jihar Illinois shine ya kashe masu zanga-zanga biyu da kuma raunata wani Fadar White House da 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat ba su samu wani ci gaba ba a jiya Alhamis kan kudin tallafi na coronavirus yayin da tattaunawar ta cije na tsawon makonni yayin da tallafin kudi na miliyoyin Amurka marasa aikin yi zai kare. Kakakin majalisar wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta ce tattaunawar ta waya a jiya Alhamis tare da shugaban ma'aikatan Fadar White House Mark Meadow ya bayyana kararrar cewa Fadar White House ta ci gaba da watsi da bukatun Amurkawa. Kamar yadda rikicin coronavirus ya shafi rayuwa da rayukan mutane.
Masu sauraro anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri wanda zai zo muku kai tsaye daga ofishinmu na Abuja Najeriya. Za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Chibahiro Jido ne wanda ya bada umarni na ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga Washington DC ke cewa sai wani jikon. Assalamu alaikum.